أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin talkhisu ahkamil janaiz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan shi wanda idan ba manta ba a darasi da ya gabata malamin tsaya mas'ala ta 112 inda malam ya kawo mana bayani game da wanda yaje yin ta'aziyya da kuma wanda za a yi wa ta'aziyya malam yace yambaghi ijtinabu amrayni wa intataba an-nasu alayhima wato abin da yafi dacewa shine su nisanci wasu al'amurra guda biyu ko da kwas mutane sun ga mutane da yawa suna bibiyar wannan abubuwa suna yin su saboda abubuwa ne wanda ba karantarwa ta addinin musulunci bane ba abu na farko mun gani shine inda malam yace al-ihtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin wato a hadu domin yin ta'ziya a wani wuri wanda yake kebantacce aw fil masjid ko kuma kaddari kamar gida aw il maqbara ko kuma maqabarta aw il masjid ko kuma masallaci wanda bayani ya gabata game da irin al'ada da ta zo cewa idan aka yi ma mutum mutuwa ake zawwa a zamna a ce wannan zama shine zaman makoki to wannan shine abinda shari'ar musulunci bata yarda ba da shi shari'ar musulunci bata yarda ba da wannan abinda shari'ar musulunci ta yarda kawai ka zo ka yi ma mutum ta'aziyya ka gaishe shi sai ka koma ka tafiyarka haka su ma wanda aka yi musu rasuwa shari'a bata ce ba su zo su zabi wani waje ko masallaci ko wata ruha ko wani waje su zamna su ce nan za su ringa karbar ta'aziyya to wannan shine ake ce ma zaman makoki to shari'ar musulunci ta yi hani akan wannan bai dace ba ba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba annabi karan kanshi bai yi ba irin wannan shi yasa malamai suka ce duk inda mutun ya gamu da kai yayi wa ka ta'aziyya saboda ta'aziyya abu ne wanda ake yi ma mutun da baki ko da ko bayyana anan zan mu gani malamai suka ce hatta da irin wannan zamani da ya zamanto muwasalat abinda ya shahi safara ta zo ta zama sauki na kai da kawowa a ce wani gungu guda sun tashi daga wannan gari dan su je gari kaza dan ta'aziyya to wannan shi ma duka dorawa abinda ya shahi kai wani yauni ne kuma karfafar wato wannan zaman makokin ne da ake yi saboda tashin da zaku yi kuje ku yi ta'aziyya da tashi abinda shari'a in kun je in ma abinda ya kamata shine ku yi gaishe da su ku juyo to yanda mutane za su zo muku daga nesa sai ya kai dole kuke shiga nan ku shiga nan ku ci bashi kai kaza kai kaza ka nemo abincin da zaka yi musu idan kaga wannan abu ne wanda aka dora ma kai kuma duk inda ka gani an zo da wani lamari wanda yake na bid'a to akwai wata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tauye akwai wata sunna da aka zamanto an gusar da ita abu na biyu malam yace shine at-ta'am ittikhazu ahli al-mayyit at-ta'ama lid-diyaf al-waridin lil-a'uza aw lil-a'za wato wanda aka yi wa mutuwa da suke dauka yaunin su ringa yin abinci saboda mutanen da suka zo ta'aziyya to shi ma wannan malam yace abu ne wanda yake ya saba ma shari'ar musulunci saboda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zan mu zo mu gani a mas'ala ta gaba cewa ayi wa wato wanda aka yi wa rasuwa abinci saboda yau wani abu ya zo musu wanda zai shagaltar da su ba za su iya dora tukunya ma ba kinan ku wanda kuke makwabta ku wanda kuke makusanta ku ne za ku yi abinci ku je ku kai musu saboda su ci abincin dare ne ko kuma abincin sai ku gaishe da su kuma ku dawo ba su ba su zanna a dauki dawainiyai wato yin abinci da makamancin haka bayani ya gabata wato a satin da ya gabata yau zan muta shi kenan mas'ala ta 113 inda malam yake cewa wa inna masunna an yasna aqarib aqriba almayyit wa jiranuhu li ahli almayyit ta'aman yushbi'uhum li hadisi abdullah ibn ja'far radiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu ja'far hina qutila qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam isna'u li ali ja'farin ta'ama فإنهم فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم wato wannan hadisi malamin yake cewa a mas'ala ta 113 wa inma sunna abinda yake sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine an yasna aqribaul mayyit wa jiranihi wato makusantan wannan mamaci da makwabtan shi abinda yake sunna shine an yasna ta'aman su zamanto sun yi abinci su kai muwa wanda aka yi wa rasuwar wannan wato wannan gida ne aka yi rasuwa suna da fami a cikin garin suna da makwabta suna da amannan arziki to wannan amannan arzikin sai su yi abinci su kawo wannan gida su ciyar da su saboda mi saboda hadisin Abdullah ibn Ja'far yake cewa lokacin da aka kawo yakon mutuwar Jafar yadda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da aka kashe shi a wajen yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama mi yace tayi isna'u li ali ja'farin ta'ama annabi yace ku yi wa iyallan Jafar abinci saboda mi faqad atahum amran yashghiluhu aw atahum ma yashghiluhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa saboda wani lamari ya zo wanda zai shagaltar da su wato ba za su iya dora abinci ba to kaga wannan sunna yanzu muna yin ta kwata kwata zaka gaba a yin ta kwata kwata ba a yin ta sai aka kirkiro wata wanda ake yi shine ya zamanto an zo an ka bahun shinkafa kuma wannan bahun shinkafan ma da wani ne zai je ya kawo zaka gani ku wanda aka yi wa mamacin mun ba da labari wani dan uwa da yake cewa aka yi musu rasuwa a gidansu mahaifinsu benan yace wallahi he da bashi yayi da wannan zaman makokin to ka gani eh wannan irin karin magana Hausawa sabga ta kare an bar wawa da bashi to ka gani kuma irin abin da ya shahi rasuwa ta yanzu mutane suka mera ka wata sabga sabga wani abin da ake a sabga ma a rasuwa ma ba a yi to duka wannan abubuwa ne wanda muka dora ma kanmu abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine idan aka yi rasuwa a gida makwabta da kuma makusanta su yi abinci su kawo ma wa Allah shine karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka zo ka gaishe da su ka kawo musu wannan abincin da zasu ci saboda a yau cikin musibar da suke ciki wannan rasuwa da aka yi musu tukunyan ma ba za a hankalto ba a dora da to kaga wannan shine abin da ya shahi kyakkyawan mu'amala da zamantakewa amma ka gani sabanin wannan yanzu mu a rayuwar da muke a yanzu zaka ga Allah wanda ya rasun yayi jiya a likita wanda kake makwabcin shi ma baka sani ba barantana wai har ka yi koyi da irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an yi rasuwa ka kawo abinci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba rasuwa ma idan ka bibiyi tarihi zaka gani yanda kai tsaye zasu je gidan wani su ci abinci suke so a ba su ci mu duba mu ga Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yace zai zo shi da man bai da gida kullun yana rumfa bakin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus suffa wajen su 80 kawai an ka abinci ne kawai nan su ci yace zan mu huto daga sallah in ja mutun da dira in ringa bin shi har sai mun je wajen raguwa ko zai shiga gidan shi sai ce yoto Abu Huraira shigo a yi abinci sai in shiga a ci abinci tarkon shi ya wada to amma mu yanzu ba haka bane dai kaga mutum ma daga an yi in ka dauko abinci yana zawwa ko da ko kai hakuri ka bar shi zaka gani a kwana biyu ka ce wani fa irin mugun kwadai gare shi ko wani kaza kaga mu ba haka nan bane wata ran Abi Huraira ta yi yana faduwa yana farfadi kamar farfadiya shi kuma yunwa ce yake shi har suke cewa farfadiya shi kuma yunwa yake shi mu duba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai za a zo a ce wa zai dauki wani mu yazo bako yazo ja Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wa zai dauki wani bako sahabbai rigai ake a dauka wane ya ce wane kai karshe akwai ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dauki yaunin bakon shi kuma a gidan shi babu abincin sai abincin yara yazo ya so mata shi yace to yazo da bakon Annabi sallallahu alaihi wasallam tace mu a gida fa sai abincin yara yace to yara wasu dai su yakuri bakon Annabi dole ya ci abinci yazo ku kalli irin yanda yake hikima kuma abincin inda shi da bakon zasu ci bai isa shi bai isa su yazo yace idan ta ka musu abincin ta kashe wuta ta kace wuta kenan bako zai gani ci ake tare ya zaman to ya shi bako yana loma shi kuma kawai yana bin shi da hira har bako ya ci abinci yara kuma can Allahul musta'an to ka gani yanda suka kasance sahabbai suka Annabi karan kan shi wata rana ya huto yana jin yunwa ga Abu Bakar ya huto shi ma yace lahiya yace wallahi yunwa ta huto shi yace shi ma wallahi ita ta huto shi Umar ya zo kai tsaye suka ce to ya za a yi yanzu aka juya aka samu gidan ɗaya daga cikin sahabbai in ba manta ba Abu Haisan ne aka tafi gidan shi bayyana da yazo matar shi ta tarba Annabi sallallahu alaihi wasallam da sa Abu Bakar ta je ta kira shi yazo yace a manyan baki gare shi kai tsaye ya je ya kawo wato reshe guda na dabino aka ajiye musu aka ce a ci wannan somin tabi aka shiga makiyaya aka janyo tumkiya aka yanka musu to ka gani wannan irin karamci na sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam to mu ma anan abin da yake dacewa idan aka yi ma mutum mutuwa kenan ku wanda kuke makusanta ku wanda kuke ɗan uwa ku wanda kuke makwabta ku ne za ku yi abinci ku kai musu saboda me saboda yau ba za su iya samu su dora tukunya ba amma ya zamanto an saba sai ya zamanto muke yin abin da Allah subhanahu wataala bai dora mana ba malam yake cewa qala al imam ash-shafi'i fil wa ahabbu li jirani al mayyit aw zawi al qaraba an ya'malu li ahli al mayyit fi yawmin yamutu wa laylatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnatun wa dhikra haka ne wa dhikru karimi wa huwa man fa'ala ahli al khairi qablana wa ba'dana malam yace imam ash-shafi'i yake cewa abu wanda yake mafi soyuwa ga makwabtan wanda yake mamaci ko kuma wanda suke makusantan shi na jini shine su yi abinci su kai wa gidan nan da aka yi abinci a daren da aka yi rasuwa da kuma washe gari idan ka ga ba rana ɗaya ba zan kai yau in ka yi gobe ma ka yi musu har ya zama to abin ya ɗan yi sulajen su iya ɗora abinci amma ba aje a tarin musu ba wajen wata guda ko kuma sati ko kwana goma kullum ana dora tukunya ka duba kaga wallahi idan aka yi mutuwa in a cikin kana da alaka da irin wannan wurare zaka gani wallahi yanda ake wane yazo ayi kama wanda da a ce ayi kama in nan a rayuwar wannan mamaci a taimaka mishi da abinci da zai samu alkhairi da yawa wanda zaka ga makwabcin shi ya zo bai da abin da zai ci ma amma kaga shi makwabcin an ci abinci an koshi soran da ya rage an zuba cikin ruwa an watso ruwa waje ga soran shinkafa cikin ruwa da nama suna tayya sai makwabci ya wuce shi kuma bai ci ba abincin ma amma ya gani wannan azabi to wannan ko ya mutu yanzu kana ga kyautatawa ne koda kai ka kawo dan ayi wannan abu ka duba kaga yana raye ka kyautata mishi shi yafi kafin ya zamanto ya mutu Allah subhanahu wataala ya datar da mu Imam Shafi'i yace fa inna zalika sunnatun yace wannan ai sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama ne kuma da ambato ne wanda yake wato mai karamci yace kuma wa huwa fi'lu ahli alkhair qablana wa ba'dana wannan kuma shine aikin ma'abota alkhairi bayan mu da gabanin mu kaga tun a zamanin da ba mu san ba yaushe wannan abu ya saki ga mu Shafi'i ya rasu shi hijira tana da nawa hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 204 ban manta ba to ya rasu yace bayan su mutane haka suke haka kafin su mutane haka suke idan akai mutuwa kawai yi abinci kuke ku kai ada ana yi to yanzu ibum san ko yaushe ne al'amarin ya san inda akai rasuwa to yanzu an juya al'ada shi yasa muka ce malamai suke cewa duk inda ka gani an zo da wani abu na kirkire abu wanda ya saba ma shari'ar musulunci to akwai abin da karantarwa annabi ta koya mana aka kore shi saboda addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na alkhairi sai da ya nuna mashi al'ummar shi babu wani abu na sharri sai da ya tsoratar da mu akan shi babu ne duka komi ɗaya daga cikin sabai yake cewa addinin mu kai hatta da yanda zaka shiga magewa ya hide ya kwatanta ma to ina ga wani al'amari wanda yake babba wanda yake na taimakekeniyar juna cikin addini malam yace sun masakal hadisul mazkura an Jabir bin Abdullah inna wannan mas'ala malam ya nuna mana cewa abinci ake yi akai wawa wato inda akai wato rasuwa mas'ala ta ga malam yace wa istahabbu masu rasul yatimi wa ikramihi li hadisi Abdullah bin Jafar kuma abu ne wanda aka so mutun ya shahi kan wato yatim shine marayi wa ikramihi da ya zamanto kuma kana girmama shi kana mutunta shi kana karama shi malai yace saboda hadisin Abdullah bin Jafar marayi da aka bari yaro kada ya zamanto an bar shi ya zamanto ya har ya fara shu'uri har ya fara ji a jikin shi cewa ya rasa mahaifin shi ka duba ka gani idan aka yi rasuwa zaka gani ɗan dan marmari ne zaka ga an kula da iyallan mamaci dan marmari ne za a kula da su daga an yi wata ɗaya wata biyu shikenan kaga kowa ya ja baya zaka ga yaro wallahi akwai abubuwa diya wanda suke in ka gani hali na marayu wanda abin sai ya baka tausayi karsa yanda wani zai ce ma bai da abin da mahaifiyar zata ce wallahi abinci ma ba su hauda ba kuma yanzu da a ce a unguwa za a yi komiti wane ya rasu komiti a dauki yaunin gidan nan nashi kai ko duk wata za a ringa gama jikka biyu a unguwa na san dai an samu gida nawa akalla gida 20 jikka 40 ta dauke yaunin su abinci dai jikka 40 ta dauke yaunin su yara to ka duba ka gani a zo yaro marayi zai zamanto ya ga abu cikin abukan shi kai wanda kake makwabcin shi kama danka wani abu shi kuma ka manta da shi akwai munasabat wanda suke zawa misali sallah da ta zo wani zuwa makaranta zai zo shi yasa zaka gani ittirarin wasu zaka gani mahaifan sai sun huto sun je sun nemi abin da za su yi tukun su zamanto sun rike wannan yara wanda in ka duba dama mahaifin nasu yana rayuwa da kaka yake rayuwa sai ya huto ne ya samu tukun zai kai gida radda bai samu ba sai ya yi gamagami ko ya yi ba ya ci bashi ya je ya kai gida a dawa a ci to ya mutu ya barta da iya uku kuma babu abin da ya bari to rayuwa ce dole shi yasa zaka gani irin munazzamat wanda suke irin na kasashen larabawa suna taimakawa wannan yara wallahi kuma ba abu ne ba wanda mu ya gagare mu ba abu ne ba wanda ya gagare mu kawo zuciyar mu ce kawo ta mutu kowa kawai sai nashi nashi in kaga marayi ana son marayi to mahaifin shi alaji wane saboda kahin ya girma a ce za a mallaka ma ka kula da duke shi kai inda kake hange ne ai tunda Allah ya ce wal yastafifu alladhi afwan Allah subhanahu wataala ya ce cikin suratul nisa game da abin da ya shafi wato marayu ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله سبحانه وتعالى يتي فلياكل بالمعروف محل الشاهد نيكي نيما يتي idan dukiyar marayan ma zakka zamanto ka rike to abinda zakka taba iya gwalgwadan abinda zakka tafiyar da shi da kyautatawa ubangiji yace to kai ka zo tunda Allah yace فلياكل بالمعروف to akawo ni na iya yin ma'rufa ne to kaga abu ne wanda an yi sake akan wannan wallahi da zan mu zo koda kai da wani da wani da wani mu yi komiti mu ce wannan komitin namu zai ringa taimaka ma marayu zan mu ringa taimaka ma gaje. Akwai wasu bayin Allah mata, mata ne cikin group ta WhatsApp suke, su mata ne dukansu, duk wata ma'aikata ne, duk wata suke hada jikka biyu, duk wata suke hada jikka biyu. Idan sallah ta zo suke sayan kayayyaki kayayyaki na sallah, su ringa bi duk inda suka san da maraye wanda bai da a ringa raba mishi. Idan azumi ya zo shinkawa suke sayi, su ringa bi gidajen da basu da su ringa raba musu. Wataran sai kaga sun raba ton kaza, in ban manta ba wannan sallar, saboda yaro 300 ko 400 suka ma kaya. Kwanan nan suka yi wajen wani kauye nan, suka tsaye suka gina musu forage, forage na ruwa, wanda mata ne wallahi, mata ne kuma jikabi ce suke hadawa a wata. Kawai ka bada jikabi, in ka kara wannan ka kara ne, amma wannan jikabi ita ce zaka bada cikin group ta WhatsApp. To ka dubo a irin wannan alkhairi, babbar sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ruwa. Wallahi inda aka je aka yi forage in yana gayi mana wanda suke daukar ruwa, mata da yara za su yi sun kilo 15 in rani ne su dauko ruwa. In sun je kuma ba daukowa ba za su yi sai za su na tabki suke sha, tabkin zai kare saboda rani ta hiya yake, rijiya ta kare, sai sun yi wannan tahiye tukun su je su dauko. Wai me ya za dauko? So guda ba ruwa ba, so guda. In aka zo so in wannan kai a so guda ya shekara wallahi yau a cikin gari, to a sha a yi arwalla, ka san ba maganar wanka, kai dai a ce a yi abinci. Wallahi nan kusa ko bai kilometer bai bada gari. To kamar abin da ya shahi rayuwarmu, tana buƙatar seti, tana buƙatar seti. La'alla mutum ya zamanto koda kana da irin wannan fikira, kana da irin wannan tunani, in ka bala koda ku kai baka wanzu ba, hai wannan abin ya tabbata kuka fara. Wasu da suka gani da ku yanzu wannan matan da suka yi, wa zai gani daga su yayi irin wannan? Ba ce sai suna da lada su ba, sai suna da lada akan wannan. To abubuwan alkhairi suna barmu wallahi, irin kasashen Larabawa da wannan, da wannan haka suke. Wai masallatai da ake gani ana ginawa, marayu da ake dauka, gajeyu da ake dauka, kalas kalas ta makaranta da ake yi, wallahi ba wai gwamnati bace ba, ba ko mutane bane wanda sun rasa yanda zasu yi da kudin su. A yanda kake son kudin ka haka suke so. Kawo mi suke so? Aljanna. Mu kuma muke son mi? Mu ma dai muna son aljanna, amma dai to mi? Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki sil'a Allah da ya daga kasuwancin wannan wanda yake ita ce aljanna. Annabi yace mai tsada ce, ba a haka ba kawai mun ce Allah ba mu aljanna a ce amin, shikenan. Kuma kawai Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Malam yace abin da yafi soyuwa shine ya zamanto ka shahi kan maraye, saboda shahon kan shi da zakai da Allah zai tuna da mahaifin shi, shi kadai ya san wani irin jin dadi zai lokacin da zaka shahi kan shi yaro. Zai tuna lokacin da baban shi yake daukan shi, yake shahon kan shi. To kai ma idan ka zo ka shahi kan shi, baksan ba wato irin jin dadi da zai yi, kuma jin dadin da zaka saka mishi, kuma baksan ba ladan da zaka samu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma haka ka mutunta shi. Malam yace da saboda hadisin Abdullahi dan Jabir da yake cewa laura aitani wa Qusum wa Ubaydullah ibn Abbas wa nahnu subyan nal'ab, yace yayin da muka kasance tare da Qusum da Abdullahi dan da Ubaydullah dan Abbas, muna yara muna wasa. Yace id marra an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala dabatin, annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo ya wuce da su yana kan wata dabba. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace irfa'u hadha ilayya, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku dago mini wannan zuwa gare ni. Qala fa hamalani amamahu, yace ya dauke shi ya dora shi gaban shi. Wa qala li Qusum, yace ma Qusum irfa'u hadha ilayya, a dago wannan shi ma wajena. Fa hamalahu wara'ahu, ya dora shi wato a saman bayan, a bayan shi kenan, bayan dabbai. Wa kana Ubaydullah ahabu ila al-Abbas min al-Qusum famastahya min ammihi an hamala Qusum wa tarakahu, yake cewa Ubaydullah ya fi soyuwa wajen al-Abbas saboda abin da ya shafi Qusum, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai jiba kunya ta ammin shi ya dauki wannan yara guda biyu. Saboda me? Saboda marayu ne, ɗiyan Ja'far ne da ya bari marayu ne ya dauke su ya dora su a saman wato dabbar da yake sama. Kaga wannan mutuntawa ce. Ga ɗaya wanda yake da uban shi a raye, ga ɗaya wanda suke su bi marayu, da kazo yake kama marayin ka dora shi saboda shi wancan ya je baban shi ya mishi haka, shi kuma wannan baban shi Allah subhanahu wataala ya riga ya dauke shi. Idan wannan ka mutunta maraye ka kyautata mishi, baka san ba irin ladan da zaka samu a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Qala, sannan yake cewa da ya musu haka nan summa masaha ala ra'si talatan, yace ya shahi kan shi so uku. Wa qala kullama masaha, duk lokacin da ya shahi kan shi yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mi Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi, ya Allah ka mai ma Ja'far a cikin wato yaron shi, wato ka mai mishi gurbin mahaifin shi kenan. Ai mun gani hadisin a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mahaifiyarsa ta zo tana raki game da yaranta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu kina nuna abin da ya shahi talauci game da wannan ɗiyan. Annabi yace ni ne waliyin su a nan duniya da lahira. Kaga irin abin da ya shahi marayu, to shi yasa kyautata ma maraye yana daga cikin abu wanda yake da kyau a cikin addinin musulunci. Qala, sai yake cewa qultu li abdillah, nace ma abdillah ma fa'ala qutum, yace qusum lokacin da ya rayu yaya ya kasance. Qala istushhida, yace shi ma shahada ya samu. Yace qala, yake cewa qultu wallahi wallahu wa rasuluhu a'lam bil khairi. Qala ajab, yace ai Allah subhanahu wataala da manzon shi su suka fi sanin wato abin da yafi alkhairi. Yace haka ne. Idan wannan mas'ala malam yana bayani kan maraye, idan ka same shi ka ringa shafar kan shi, ka ringa tausasa mishi, ka ringa girmama shi, ka ringa mutunta shi, ka samu ka ringa taimaka mishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa ana wa kafilul yatim hatayn ka hatayn yawm alqiyama, yace shi da wanda ya dauki yaunin maraye a gobar ranar alqiyama kamar haka suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni da yatsotsin shi, shi mutumin da ya dauki nauyin maraye kai da Annabi kamar haka kuke a ranar tashi alkiyama. To ka san Annabi ai aina yake, to an ce kai da Annabi an, to ka gani abu ne wanda yake da kima, amma al'umma mun yi sakaki da wato wannan lamari. Malam sai yace ma yantafi'u bihi almayyit, abinda mamaci yake samun amfanin shi idan ya mutu. Dukkan mutumin da ya mutu, to babu abinda zai amfane shi sai abubuwan nan da malam ya ambato. Abu na farko shine yace wayantafi'ul mayyit min amalihi ghayrahu min bi umuri, yace abubuwan da suke amfanar mamaci bayan aikin shi, to akwai wasu al'amura. Bayan aikin ka lokacin da ka mutu, to shikenan aikin naka wanda kai ne kake aikatawa ya kare saboda ka rasu. To amma akwai wasu al'amura wanda idan ka same su ka yi su a nan duniya, to da ikon Allah za ka rinka samun lada a gobar ranar tashi alkiyama. Kana cikin kabarin ka lada yana zo ma. Shi yasa wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai tashi ranar tashi alkiyama ya ganshi da lada tulu-tulu, ya tambaya wai layiya ya aka yi ya samu wannan lada. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bistighfari waladika laka, yace saboda istighfarin ɗanka da yake maka. Shi yasa nan malam ya kawo mana na farko yace du'aul muslim lahu, abin da zai same ka idan ka mutu na farko shine addu'an musulmi da zai yi maka. Musulmi ya yi maka addu'a, to wannan zai ta kai maka addu'a mutum musulmi. Amma ita ma mi idza tawafarat fihi shurutul qabul, idan ya zamanto ta cika abin da yake sharuda na karbar ita addu'a, saboda ita addu'a tana da sharuda. Babban sharadin ta shine kayi ta dan Allah, kuma kayi ta da yaqini ba alal ghafala ba. Sannan kuma sai wasu ladubba wanda ka nemi lokuta wanda suke wato zababbu na karba addu'a. Abinda zaka yi ga magara addu'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah a lokacin da kun sakankance kuna masu tabbacin cewa lalle Allah subhanahu wataala zai karba muku wannan. Shi yasa cikin hadisul qudusi Allah subhanahu wataala yake cewa ana inda dhanni abdi bi, yace ni ina nan gurin da bawa na yayi zato da, in zanna khairan fa khairan wa in sharran fa sharra, idan ka zaci Allah da alkhairi to alkhairi zaka samu, idan kuma sabanin haka nan sharri to sharrin zaka samu. Kai ne kazo zaka yi addu'a, to dama addu'ar da zakai baka halarto da zuciyarka ba, zuciyarka a wani waje kuma kana addu'a, to wannan Allah subhanahu wataala bai karba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa Allah subhanahu wataala bai karbar addu'a wanda ta huto daga cikin zuciya rabkananna, zuciyarka a rabkane baka kula ba. Misali sallah ce kake, an ce kana munajati da Ubangiji ko ba ka nan bane ba, to amma tunaninka yana wani waje, ka gani sallar da wannan yayi, da yayi sallah yana sanin cewa da Allah ne yake ganawa da kai, wanda ka yi tunda aka yi Allahu akbar he da aka yi sallama to kun ka dawo masallaci, kaga ai ba daya bane ba. To haka wajen addu'a, lokacin wannan da zai yi addu'a, shi yasa zaka gani wani yana addu'a yana kuka, wani yana addu'a yana kuka, ka rasa he kace to wani sabo ne ko mene ne abinda zai zo maka da warko, to in ba sabo ba ya ce ya je ta kuka, a'a ba sabo bai, gafara Allah yake nema, kai baka sabo, kowa yana sabo, kowa cike, idan kace baka sabo to ga saban da ka fara cewar ka baka sabo shine saban ka da warko, eh ita ce bannan ka ta warko idan kace baka sabo. To amma me yasa ka ga har yana hawaye, saboda daga zuciyar shi yake wannan addu'a, daga zuciyar shi yake wannan addu'a. To irin wannan addu'a wadda ka halarto ta cika sharuɗa, to irin su ne wanda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa yana jin kunyar bawan shi, yace ya rab bai karba mishi ba. Allah yace yana jin kunyar bawan shi ya tashi yace ya rab, ya Ubangiji, Allah yace bai ya maido mishi hannun shi zero. To amma wani iri, ba kawai ka zo ba kana ya rab ya rab ya rab haka, ko kuma kayi laifi ka zo ka astaghfirullah 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 kai tunanin ka ma kana neman ka samu occasion ka kara laifi, to ta kaza Allah zai karba maka. To kaga shi yasa malam yace idza tawafarat fihi shurutul qabul liqaulihi tabaraka wa ta'ala, saboda fada Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim, da mutanen da suka zo bayan su, yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana, ya Ubangiji muka gafarta mana, wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman, da ƴan uwan mu wanda suka gabace mu da imani. Kaga nan me zan mu dauka dalili ne akan musulmi idan ya mamu dan uwan shi musulmi addu'a karɓar baci. Wancan hadisi yana nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa du'aul muslim li akhihi an zahril ghaibi mustajaba, au kama qala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan uwanka da zaka yi mishi addu'a a fakaice bai sani ba, to wannan addu'a karɓar baci, kace Allah ba ma wani kaza, mala'ika kai ma zai ce kai ma Allah baka, Allah ba ma wani kaza, mala'ika zai ce Allah baka. Addu'a ta alkhairi, wata da ta sharri kuma da mai ya cancanta ne zata karbo, in bai cancanta ba ka zo ka rinka Allah tarwasa wani bai ma ba komi, to wannan bata karbo ba ma a wajen Allah, sai dai kai in ka ci sa mala'ika ya ce kai ma kuma ta karbo, Allah kiyaye. Amma in ya zalunce ka kuma wannan ita kuma bata da shamaki da Ubangiji, mutum ne ya zalunci dan uwa musulmi daga ya yi ce Allah ya isa, to sai ya gwada Allah, sai ya gwada mishi lalle cewa fa ya isa. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa la ansurannahu walau ba'da hinin, yace tabbas wannan sai na taimake shi wannan wanda aka zalimi ta koda ko bayan wani lokaci ne. Kenan wannan addu'a da zaka yi wa dan uwanka musulmi karbabba ce, Allah yana karbar ta, yace wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu wani kyashi ga mutanen da suka yi imani. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Ubangiji kai ne ar-ra'uf, kai ne mai jin kai. Yace ammal ahadis fai kathiratun fayya kathiratun, amma hadisai suna da yawa. Wa kad sabaqa ba'duha, wasu daga cikin su sun gabata. Wa yati ba'duha fi ziyaratil qubur, yace wasu daga cikin hadisan za su zo a cikin babi da malam zai kawo mana akan abin da ya shafi ziyartar makabarta. Yace wa da annabi sallallahu alaihi wa du'aun nabi sallallahu alaihi wa sallama lahu, da adda annabi sallallahu alaihi wa sallama da yiwa wato ɗan makabarta. Wa amruhu bi zalika, da umarni da yayi idan ka je makabarta ka yi musu addu'a. Yace wa minha, daga cikin hadisan qauluhu sallallahu alaihi wa sallam, fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da'awatul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajaba, mutum musulmi da zai yi wa dan uwan shi musulmi addu'a a ghaibi a boye bai sani ba shi wancan, mustajaba, annabi yace karɓar baci. Dan uwanka ka gani wani dan uwanka calalladiya tana yin shi jan shi kamar shi addu'a ka duku fa ka ringa cewa Allah shiryar da shi, to wannan addu'a Allah zai karbe ta. Yace inda ra'asihi malakul muwakkal, a daidai kan wannan mutumin wanda zai yi addu'a akwai wani mala'ika wanda aka wakilta kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithl yace duk lokacin da yace ma dan hu yama dan hu shi addu'a ta alkhairi wannan mala'ikan da Allah subhanahu wataala ya wakilta yace shi ma zai ce amin Allah shiriwa ne da kace ya shirye shi kuma kai ma Allah ya shirye ka to kaga mala'ika yama addu'a dan kama wani ai kai ka so kai ta yi saboda ta mala'ika ka san Allah yace la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda su mala'iku kawai umarnin Allah suke bi kuma ka san su ɗan gatan Allah ne idan suka yi su ma ta wuce to kaga in kama wani shi yasa muka ce wannan satin wani matar shi tace yazo yana ce kai wani wani aboki na Allah sa ya ƙara harbi matar shi tace ba amin ba kuma kada ka ƙara mishi wannan addu'a saboda mai addu'a alkhairi yake mishi ba ta shi tana gallaza mishi wancan dole mishi addu'a ya ƙara harbi tace yo kai yanzu ka ce ya ƙara harbi kai kuma mala'ika kai ma sun ce kai ma ka ƙara harbi to kaga ai matsala ne wato el makaranta ce ta karanta hadisi to ala kulli hal kama mutum addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta wannan mala'ikan kai ma yana maka addu'a kenan ta alkhairi yace bal bari dai inna salatal janazati ja'alaha shahidan lidhalika li'anna ghalibuha du'a'un lil mayyit wal istighfaru lahu kama taqaddama bayanu yace bari sallal janaiza ita wannan karan kanta tana shaida akan musulmi in yama wani dan uwan shi musulmin da ya mutu addu'a tana iske shi saboda duka sallar janaiza addu'a ce yace kamar yanda bayani ya gabata mun ganshi a cikin karatu kina wannan abu na farko da zai amfani mutum bayan aikin shi bayan mutuwar shi shine addu'a shi yasa muka ce a matsa ga addu'a kada ka zo makabarta kai ta karatu wannan karatu da kai kai ma la'alla ka samu zunubi saboda ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kada a karanta karatun alqur'ani a makabarta kai kuma ka zo ka karanta mi kai kenan lahi kai kana nema ma wani wato kana nema ka nema mishi dada kawai abinda ake so a makabarta ka roka ma mamaci addu'a ka roka kai ta Allah ji kai addu'a da Hausa Allah ya nayi addu'a da Hausa ka Allah ya nayi ita addu'a ba a yi mana ba ta'abudinta ba meye ta'abudi cewa hai lafazi da larabci a'a dai in kowane irin yare kai Allah subhanahu wataala ya nayi kuma baka sani ba da ni da kai da wane wane ne addu'a ta shi zata karbu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yawa zaka samu mutum rubba ash asa aghbara madfuun ala al-abwaab yace law aqsaba ala Allah la abara yace da yawa zaka samu mutum yayi firgici yace idan ka ganshi a kofar gidanka ba zaka kora shi dai ka ganshi kace ka aje irin masu nema su dauke ma wato wani abu ne a kofar gida Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma law aqsama ala Allah da zai yi rantsuwa yace wallahi Allah gobe sai ka yi ruwa wannan rantsuwa ta dace mutum yayi ta kace Allah gobe sai kai ruwa to shi da zai yi wannan da sai Allah ya cika mishi da zai yi wannan da sai Allah ya cika mishi to cikin mutane haka ne baka san ba waye addu'a shi zata karbu shi yasa idan ka je dan uwanka ya rasu kawai abinda ake so tabawa mi Qur'ana abinda ake so kai mishi addu'a wannan kai musulmi wanda zan mu zo mu ga kuma idan da shi kuma wani matsayi gare shi game da wato mahaifin shi kinan mun fahimci abinda musulmi zai ma musulmi idan ya mutu shine addu'a abinda ya shafi sadaka ta kudi wannan ba naka bane ba ka zo ka bada kudi ka ce a ba wani sadaka ka bada sadaka lalan ya kai ma wani wannan in dai ba dan ba mahaifinka bane ba kamar yanda zan mu zo mu gani wannan ba tai ba wannan ba tai ba an fahimta kinan sadaka wanda zata yi shine sai da kamar yanda zan mu zo mallan zai kawo mana bayani abu na biyu mallan yake cewa qada'u waliyul mayyit sawmun nazr anhu wato waliyin mamaci abu na biyu wanda zai iske mishi shine ya rama mishi azumi na bakance da yayi azumi na addawal mutun ne yayi azumi yace zai ma Allah azumi 50 sai ya mutu bai yi ba to ku ɗan uwan mishi sai kun rama mishi kinan anan min muke so mu gane mallan da yace sawmun nazar azumin da ake ramawa azumin bakance ne kadai ake ramawa azumin ramadan ba a rama shi akwai inda ake rama shi amma ba ramuwa ba ta yin azumi dan yawa mutane suna wannan kuskura yanzu misali mutum ne cikin ramadan ayi 15 da Ramadan sai ya mutu. An mishi azumi ko ba mishi ba? Ba a mishi ba, saboda wancan daman bai iske shi ba. Saboda Allah ta yi faman shahida minkum shahara falyasum. Mutum ne yana cikin Ramadan, aka yi Ramadan ga baki daya, a cikin kwana 10 bai da lahiya. Da yi wannan kwana 10 bai da lahiya, bayan Ramadan zai rama su. Haka Allah subhanahu wataala ya ce, wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. To bayan azumin bai samu ba, ya rama shi ajali ya zo, to wannan ya za a mishi? Baka ce ba a zan zo to in rama mishi, in yi mishi azumin, ba haka nan ba. Shi yanda shari'a ta ce a yi wannan game da shi, za a ciyar ne, za a ciyar da miskini. Duk azumi ɗaya za a ba da rabin tiya. Idan azumi goma ake bin shi, sai ka ba da tiya abinci nawa? Tiya biyar. Wannan shi ne ka rama mishi wannan azumin. To azumin da ake ramawa, wanda shi kuma sai an yi azumin, shi ne azumi na addawal, azumi na bakance. Saboda wani abu ne ka dora ma kanka, ka ce Allah na yana bin ka kaza. Kamar yadda zan magani hadisi, malam ya ce al-awwal wa fihi ahadith, akwai hadisi al-awwal, hadisin Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Dukkan mutumin da ya mutu akan shi akwai wani azumi, to waliyin shi zai yi mishi azumi. Yace wa huwa mahmulun ala siyamin nadhar duna siyami ramadan wa bayanuhu fil asr. Yace wannan kuma abin yana magana ne akan azumi na bakance. An san dai addawal, an san bakance, ba azumi na ramadan ba, kamar yadda yake bayani a cikin asalin littafin nan. Sannan hadisi na biyu dalili akan wannan, yace an ibn Abbas, hadisi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare da yake cewa annam ra'atan wata mata rakibatil bahar, ta haute ku fa nazarat, sai ta yi addawal, inillahu tabaraka wa ta'ala an jaha an tasuma shahran. Da ta haute ku, ta hau jirgin ruwa, gaba ruwa, bayan ruwa, gabas ruwa, dama ruwa, ta ce to ya Allah, idan ka tsiratar da mu daga sama wannan kwala-kwala, ya Allah zan yi maka azumi wata guda. To fa an jaha Allahu azza wa jalla, sai Allah ya tsiratar da ita daga saman ruwa, me ya rage? Azumi. falamta sum hatta matat, sai zamanto ba ta yi ba wannan azumin hatta mutu. faja'at qarabatan laha, wata makusanciyarta, imma ukhtaha aw ibnataha, imma diyarta ko kuma wata wadda take al'uwarta, sai ta zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce mishi ya rasulullah, ta ambata mishi cewa fa gashi mahaifiyata ta haute ku, ta yi addu'a cewa idan Allah ya tsiratar da ita, ta safka, zai ta yi azumi na wata guda. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ara'aytiki law kana 'alayha daynun kunti taqdi, shin yanzu ba ni labari da akwai bashi akan mahaifiyarta, ki zaki biya? Ta mutu ta bar bashi, zaki biya? Take cewa na'am, warai ya rasulullah, zan biya. Qala, sai annabi ya ce, fa daynullahi ahaqqu bil wafa, alai ahaqqu an yuqda aw tarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to bashin Allah shine yafi cancanta a biya. Kaga wannan azumi na bakance bashi ne ka dora ma kanka. Kamar yadda kwa shekarar baya wani addawal a Najeriya yana tambaya, yace idan Allah ya bashi naira miliyan 10 zai azumi 1000. Tambaya ce yake wajen malamin, yace malam ba a yi ba sati Allah ya bashi miliyan 10 na naira. Wai yace wai to yanzu azumin 1000 ya zai? Ce ya zaka azumi 1000 zaka? Shekara uku zaka yi kara azumi. Shi wannan Allah ya taimake shi, bai ce ba zai yi 1000 a jere. In yace 1000 zai yi a jere, in ya fara sai ya tsare. In kaga abin da ya tsira shi, sai wata rashin lahiya wata kwata-kwata, ba ya iya yin azumi ba, likita ya ce ba ya yi. A in Ramadan ya zo, dole na wajibi zai yi. In Ramadan ya zo kuma na wajibi zai yi. Saboda ka gani sai ya yi ta wannan. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce, kada ku yi abin da ya shafi annaza, ba hani ba na abin da ya shafi haramci, hani na wato irin karaha. Ya ce kada ku yi bakance, saboda shi bakance menene? Wata ibada ce Allah yake kwatatta daga marwaci. Saboda kai baka yi wa Allah ibada ba, sai Allah ya baka muqabil, sai Allah ya baka wani abu kenan. Kenan to da ƙarfi Allah sai ya sa
kafi da ƙarfi ya kwace kenan inda kai kaza to eh do ake cewa donan donan doni kenan Allah ba ni kaza in baka kaza eh a ba ni kaza zan maka kaza na'am yana da lada ai hadin kamar malamai sun dora ka'ida kada ya zamanto kai ka kasance ba mai yin ibada ba kuma ya zamanto ka yi nazar akan ta misali kai ne kana bukatar wani abu kana ka sa wani abu guri kana nema kana kyautata ayyuka daman kana kyautata ayyuka na ibada kace wata rana sai kace ya ubangiji in wannan abun ya cika sai ma kai kaza saboda karin farin ciki a gane ba wai a saboda kana nema ne dan abin ya samu ai kamar yanzu misali da ake bada cin hanci me cin hanci ka bada abu dan ka samu ne abin da kake nema to a kai daman abin kana kyautata da ubangiji subhanahu wataala zai baka to dan farin ciki yake kace Allah zan yi azumi kaza ko zan yi kaza idan har abin nan ya tabbata dan farin ciki to wannan zaka samu lada wajen ubangiji amma wancan wanda yake kaza da kaza to zaka gani yayi wahala akan ka shi yasa zaka raramo irin wannan dubu ta wannan to shi wannan dubun ko ya mutu sai an rama mishi shine ake magana ana siyamun nazar in ya mutu dan uwanka ne lokacin abliya in ma bai baka ba komi to kaga aiki ya samu waliyyi sai kurarraba waje yayi wata wani yayi kaza alawa shi Allah subhanahu wataala ya dadar da to ala kulli hal
kun ga kana kuma amfani kuma da aisi mutum ta shi
eh na'am
ya shigo da tsanin ta kuma ya shigo
kware
ya kamata ke da mutum ta mai goma saboda ko irin wanda ka same
ko da irin sun mutu kenan kaga misali ya mutu yanzu misali mutumin da ya mutu abu na farko shari'a wanda tace ayi shine a tambaya bashi yana da bashi ko bai da wanda mu kuma kaga sabanin haka sai ka gani sai an bari wajen satuttuka nawa wani wata biyu tukun za a fara zawwa wai in yana da bashi shi kuma duk wata daraja da ya cancanta a kai shi ita bayan mutuwar shi ba za a kai shi ba sai dai ana bin shi bashi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi wani sai ran mummuni tana nan a rataye har sai an biya mishi bashin shi mu duba mu ga farkon musulunci mun gabata da karatu anan cikin littafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ana binka bashi bai ma sallama farkon musulunci daga baya ne aka yi rangwame amma dai mi ne duk wani matsayi da za a kai ka to za a dakatar sai an biya ma bashin wani to illa man rahima rabbi wani kuma wanda yake da in dukiya gare shi in su jira ma suke ai gado wani yake ce mun an yi rasuwa mahaifinsu ya rasu cikin matan nasu matan uwayen nashi da sauran wato ɗan uwan matar shi wanda suke ɗan uwan mahaifiyar shi wanda suke zama wato matan na Alhaji ya iske ɗaya a cikin ɗaki tana binciken neman shakkin Alhaji ba yi ba aka binne shi daga mi yake ciki a cikin mi yake ta mishi karne kenan nawa aka bari to ka gani duniya yanzu zamani kuma yana zawwa kuma muna ƙara tabarku da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani karni da zai zo to na bayan shi a shaddu min duk abin da kake gani a wannan karnin ana yi to abin da zai zo a baya a gaba sai yayi shi tsanani hiye da yanda kake zato shi yasa fa alkiyamar nan fa kawai ina ji ta kusa a ta kusa ne ma tabbas ta kusa saboda duk wata alama karama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hiye da ta bayyana karaman alama ne ta tashin kiyama baka ce babu wata alama karama wadda bata bayyana manyan ne dai ake jira su go manyan ɗaya tana kullawa alattatra annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana kullawa ɗaya tana hutawa to suran zasu biyo bayan su successive ma haka ɗaya bayan ɗaya zasu ringa kullawa shi yasa dole ya zamanto mutun ya ma kan shi karatun tanusu game da abin da ya shafi rayuwa rayuwa tabbas da su yama irin lokutan mu yanzu zaka gani duka shekarun nawa ne mutum zai mi ka aikata a rayuwarta kayan kai shekarun naka na farko a kuruciya ka bata nawa kayan ka hankalta ma wai ka gane wa kai mutum ne alƙalamin yana kanka baka gane ba kuma yana kanka yanzu ka duba ka gani matasa yanda diyawa muke arrabkani mutun sai ya rasa shi karan kanshi bai san ba shi menene bai san ba wane ne shi kawai rayuwa haka yake kawai a tashi a yau a tashi a wannan in akai mutuwa aje abin ne ne daga an dawo ka gusa daga wajen mutuwa ka manta da wannan wane kaza da kaza sai dai an zo wuciya ka ce wane kaza ashe ya rasu to idan abu mutuwa ba ta ma ba mutum wa'azi ba ba abin da zai ma mutum wa'azi nan sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa aksiru min dhikri hadimil ladzat yace ku yawaita ambatan mai karya jin dadi ita ce mutuwa duk wani jin dadi da kake daga an yi ambatan mutuwa zaka gani ya kare amma kuma daga an yi ammanta zaka wani ya jurne kwana ɗaya kwana biyu in dai ba mutuwa ba aka yi a unguwarsu bai tunano da mutuwa ba kai sati baka tuna mutuwa ba wanda kuma mun gani asar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ake cewa kada ka kwanta face wasiyya ka tana kalkashin gado kai addu'a ko da zaka yi cikin addu'a barci daga cikin addu'a barci akwai addu'a da zaka ringa cewa ya ubangiji gare na kwanta na sallama ma raina zuwa gare ka idan ka karbi raina baka miido mun ba to ya Allah ka ji kaina ka gafarta mini idan kuma ka miido mini da raina ya ubangiji ka sanya ni daga cikin bayin ka wanda suke managarta to kai yanzu to nawa muke wannan anda lokacin da ka zo kwanci ka ringa tunawa statistic in ka na jurni minai a jurni yau minai na lada minai na zinubi kai da kanka ka ringa makan kai sabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu eh ka gani salloli rayus saka gani statistic ina mu gabaki daya illa man rahimallah sai wanda Allah ya ji kai zaka ga kawai sallar farilla ce duka nayus bi sun kubce mun ajami to bancin shi ko minai na wani alkhairi na kari na filfiloli nayi najinai na filfiloli rawatib to bancin shi minai na neman aljanna ga abubuwa kwana neman aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da nan zan mutsa insha Allah sai sati bai zawa sai mu ci gaba na'am lalla ba sai da arwalla ba yana daga cikin ladabi amma na barci mutun yayi arwalla saboda kai arwalla ka kwanta cikin arwalla yana daga cikin kariya da zaka kara samu daga wajen ubangiji subhanahu wataala ka karanta irin su ayatul kursi wanda Allah subhanahu wataala zai da irin addawoyi da suka zo zai sa maka wani shamaki ne daga dukkan wani abu wanda zai cutar da kai kana wannan barci saboda yanzu mutun yana barci ka duba kaga in ba fa ikon Allah ba da yadda Allah subhanahu wataala ya wakilta kariya da wasu mala'iku suke kula da kai yanzu mutun ya mutu anan ko bar shi anan kasa yayi awa daya mi zaka gani kiyashi ya shiga anje kai kuma ka kwanta tun karfe 8 ko kuma tun kaza har kai awa 7 awa 8 kana barci amma dai me bakwarin da ya shiga hancinka kaga wannan kariya ce ta ubangiji ni'ima ce wallahi ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana kawai dai mun rabkana Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zawwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين